troops of Operation Harrier and Dagger in the northwest zone of the country has also continued to sustain their operational activities to arrest five suspected foreign bandits.
Director Cibiyar Samar da Bayanai a Hedkwatar Tsaron Najeriya kenan, Major General Bernard Onyeko, ke bayanin cewar dakarun rundunar Operation Harrier and Dagger da ke aikin kakkabe yan bindiga dadi a yankin arewa maso yammacin Najeriya na can na ci gaba da matsakaimi inda suka yi nasarar tafke wasu yan bindigar kasashen waje guda biyar da ke hadaka da yan bindigar cikin gida Najeriya suke tafka aika-aika. Yan bindigar ƙetaren wato Murtala Wada, Saminu Sani, Shamsu Adamu, Salisu Sadau da Usman Ibrahim. Sojojin sun tafke su ne a dajin da ke yankin karamar kumar Jibiya a jihar Katsina.
Indiga local government area of Katsina state.
To ko waɗannan yan bindigar daga wace ƙasa suka fito? Kuma shin takamame menene manufarsu?
I think the most important thing is the effort, the tremendous effort the armed forces of Nigeria and the security agencies have put in place to arrest and contain these bandits.
Kaga abu mai muhimmanci a nan shine irin gaggarumin kokarin da mayakan Najeriya suka yi na cakka waɗannan ƴan ta'adda. Kuma daga ina suka fito, ka san ba su da wani harkan yi a nan Najeriya. A saboda haka, kai a matsayinka na ƙwararren ɗan jarida, sai ka zurfafa bincike don gano daga inda suke. Na da gaya maka cewar daga ƙasar waje suka fito.
Daga Aturi da Adiyar Foreigner.
A je ne kuma wasu bata gari suka shiga wata makarantar secondary a jihar Nasarawa inda suka bindige wani malami har lahira. Kuma wannan duka na zuwa ne a daidai lokacin da su feta jihar ne ƴan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ke bada umarni ga jami'ansa na ƙara tsorar matakan tsaro a baki ɗayan makarantun ƙasar da ma'asibitoci. Abinda masana tsaro irin su Salihu Osman Dantata ke ganin ya kamata
ba ma rundunar ƴan sanda kaɗai ba, a ce a yanzu jami'an tsaro an samu haɗin kai da ma'aikatan asibitoci da makarantu saboda ba su kariya na jami'an tsaro. Ya kamata a ce a yanzu haɗin gwiwa na rundunar ƴan sanda, Security and Civil Defense na DSS, a fifita kai tsaro ga makarantu nan da asibitoci, saboda mi a inda ƴan ta'addan nan sun ka kasa samun gidajen gwamnati, to makarantu ne da kuma asibitoci inda an ka sa akwai sakaci.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.